Jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun tabbatar da mutuwar mutane 28 a sakamakon barkewar cutar gubar dalma a jihar. Mutane 64 ne dai suka kamu da cutar a wani wurin ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da ke ƙauyen Ashara a cikin yankin ƙaramar hukumar Rafi. Waɗanda suka mutun dai da kuma waɗanda cutar ta shafa dukkaninsu yara ne 'yan ƙasa da shekaru 5. Haka zalika hukumomin lafiyar sun ce sama da dabbobi 100 ne suka mutu a sakamakon bullar wannan cutar. Dr. Usman Muhammad director ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Ya ce cutar ma ta fara yaduwa ne tun a 'yan watannin da suka gabata, amma sai a yanzu ne jami'an lafiya suka farga.
So karin bayanin da zan faɗa shine mun samu bullan wannan abun nan matsalan musamman hoto daga can Rafi local government watan da ya shige, sannan kuma ita ma'aikatar mu ta lafiya nan da ta tura ma'aikata zuwa wurin a tabbatar da abin da ya faru. An je kuma an tabbatar an samu mutane su kamu da wannan cuta saboda wannan sarrafa wannan ma'adanin zinari kenan ko gold. Har mutane 64 ko mutane 28 sun riga mu gidan gaskiya, yawanci kuma yara ne, yara ne ƙasa da shekara 5.
Matsayi ake ciki a wurin, abin ya tsaya ko akwai barazana na ci gaba da kama mutane?
To alhamdulillah, da muka je wajen muka fara zuwa dan da muka sanar da ma'aikatan lafiya da tarayya suka zo, muka kuma sake komawa mun yi fadakarwa, mun ga jama'an da suke tattare a wajen, dama suna cewa ko mayu nake kashi yara, muka ce wannan babu mayu ba, maita bane.
A halin da ake ciki dai, hukumomi sun ɗauki matakin dakatar da aikin haƙar ma'adanan a yankin tare da canzawa mutanen ƙauyen Matsugunni. Shahabuddin Isa shine shugaban ƙaramar hukumar Tarafi.
To a halin da ake ciki yanzu, mun ɗauki matakai a hukumance. Na ɗaya dai, mun rufe wannan wurin da ake nika gaba ɗaya, ita ma Rafin da ake wanke wannan ƙasar haɗibo duk mun hana. Na biyu, mun ce ma mutanen ƙauyen su tashi su bar wannan wuri da suke, saboda ƙauyen ya riga ya mamaye da guban dalma.
To akwai wani matsuguni da kuka samu su koko dai su duk inda suka ga dama suna aiko ma?
Akwai wani matsuguni kusa da inda suke da, saboda gonaki sha'anin noma damuna ta kusa, bai kamata mu kai su nisa da gonakinsu ba.
A halin da ake ciki dai, jami'an kiwon lafiyar a jihar Niger sun ce sauran waɗanda ke ɗauke da cutar gubar dalman an tura su wani asibiti da ke cikin jihar Zamfara domin samun kulawa ta musamman. Jihar Niger dai na da wurare da dama da ake ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba, al'amarin da ke matuƙar buƙatar kulawa ta musamman. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.